sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashi kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5. Sai radio amfani sarauniya Fara'a Nomad da Allah da kuma niya kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashi to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Juma'a babban rana 26 ga watan Mayu na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC da da nazir Ahmed Hausawa da ma sauran aboka aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa nazir a bamu dandanan labaran
to akan labaran ne yau za ku ji cewa shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta'addanci da kuma Koriya ta Arewa su ne manyan batutuwan da ke ajandar taron kolin shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu arziki ta duniya wanda aka fara shi a yau Juma'a a Sicily sabari mafi girma a yankin tekun bahar haka kuma shugaba Donald Trump din ya ce ya damu kwarai akan fitar da sirri ga kafafen yada labaran Amurka na binciken harin bomb din Manchester a Burtaniya sannan kuma ya yi alƙawarin yin bincike jami'ai a Masar sun bayyana cewa a yau Juma'a wasu ƴan bindigar da suka rufe fuskokin su sun kai farmaki akan wata motar bus da ke dauke da kristoci mabiya dariƙar Agbat ko kuma Copt a turanci
na da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ƙarya tijitan da ake yayatawa cewa cutar Ebola ta sake dawowa cikin ƙasa
Evidence of Ebola infection or any other contagious infections in this human remains.
Yace ina mai matakar farin cikin shedawa ƴan Najeriya cewa binciken da jami'an mu suka gudanar akan wannan gawa ya nuna cewa ba ta dauke da cutar Ebola.
A jamhuriyar kamar kuma sai za ku ji inda aka bayyana cewa kamfanin nan jirgin kasa da ya hatsari har mutane 300 suka mutu an same shi da laifi.
Yanzu dai an bawa kamfanin na Bolore rashin gaskiya shugaban kasa Jamhuriyar Kamarun Musabiya shi ma ya mikawa iyalan waɗanda suka rasu da kuma waɗanda suka jikkata miliyar 1 na sifar kuɗin Jamhuriyar Kamaru
Ha kuma muna da rahoto akan mutanen yankin Niger Delta da ke neman a ba su damar mallakar ma'adanan da ke yankin su sai kuma Jamhuriyar Niger inda mata ƴan siyasa suka yi taron wayar da kan juna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Masauraro assalamu alaikum Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta'addanci da Koriya ta Arewa su ne manyan batutuwan da ke ajandar taron kolin shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu arziki ta duniya wanda aka fara shi a yau Juma'a a Sicily sabari mafi girma a yankin tekun bahar Rum Yayin da yake zaune a gefen Prime Minister Japan Shinzo Abe shugaban na Amurka ya ce zaman tattaunawar zai mai da kai musamman akan matsalar Koriya ta Arewa duk da cewa ta'addanci zai kasance cikin muhimman batutuwan da shugabannin za su takala a yayin tattaunawar kwanaki biyun da za su yi a wannan tsibiri na kasar Italiya shugaba Trump ya ce ci gaba da gwajin makaman nukiliya da masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi babbar matsala ce da ta shafi duniya baki daya za a warware ta nan gaba ina tabbatar muku za a warware in ji shugaban na Amurka harkacin kayya ita ma batu ne babba a wurin takwarorin aikin shugaba Trump da suka hallara a garin shakatawa na Taormina dake tsibirin suna fatan sassauto da matsayin shugaban na Amurka game da cinikayya da kuma sauyin yanayi
jami'ai a kasar Masar sun bayyana cewa yau Juma'a wasu ƴan bindigan da suka rufe fuskokin su sun kai farmaki akan wata motar bus dake dauke da kristoci mabiya dariƙar Agbat ko Copt a turance wanda ke kan hanyar su zuwa wata majami'a suka kashe akalla 26 daga cikin su ma'aikatan harkokin cikin gida ta Masar ta ce maharan su kimanin 10 a cikin wasu motocin a kurukura guda 3 sun farma waɗannan motan bus dake kan hanyar zuwa majami'ar St Samuel a jihar Minya wacce ke da nisan fiye da kilomita 200 daga Al-Ahira gwamnatin jihar Minya Isan El-Bedawi ya fadawa tashar gwamnatin jihar Minya Esam El-Bedawi ya fada wa tashar talabijin ta kasar cewa maharan sun yi amfani da makamai masu sarrafa kansu ne yayin da tashar ta nuna hotunan bus din da tagogin sun farfashe yan sanda sun kewaye ta da kuma motar asibiti kamar yadda ma'aikatan lafiya ta bayyana kimanin mutane 25 ne suka jikkata a wannan harin har zuwa yanzu dai babu wani ko wata kungiya ta dauki alhakin wannan hari duk da dai lamarin yayi kama da irin masu tsatsauran ra'ayin Islama dake da alaka da ISIS na Masar waɗanda suka aiwatar da haraharan har biyu akan waɗannan kristoci ƴan dariƙa Agbat a watannin 6 da suka gabata
labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC Shugaba Donald Trump ya ce ya damu kwarai akan fitar da sirri ga kafafen yada labaran Amurka na binciken harin bom din Manchester a Burtaniya, sannan kuma ya yi alkawarin yin bincike akai. Bayanan sirrin da aka bayyanar na binciken ciki har da sunan dan kunar bakin waken da kuma hotunan da ƴan sanda suka dauka na kayayyakin shaida a wurin ya batawa masu binciken Burtaniya rai, wanda ya jawo suka dakatar da nunawa Amurka sakamakon binciken su a ranar Alhamis. Aji Alhamis Trump ya faɗa a Brussels cewa na buƙaci ma'aikatar shari'a da sauran hukumomin da abin ya shafa su gudanar da cikakken nazari akan wannan al'amari. Idan har buƙatar hakan ta taso kuma a yi hukunci da doka ta tanada, babu sani babu sabo akan duk wanda aka samu da laifi. Prime Minister Britannia Theresa May, wacce ita ma take a Brussels din domin halartar taron NATO, ta ce ana musanyar bayanan tsaro da na leƙen asiri ne bisa amana da juna. May ta ƙara da cewa wannan amana ta haɗa da sanin cewar bayanan tsaron za a iya ba da su cikin aminci, ba dai tantance hanyar da sirrin ya bayyana ba.
Attorney General na Amurka Jeff Sessions ya ce zai nemi kotun koli ta sake duba hukuncin da wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta yanke, wanda ya hana yin aiki da takardar umarnin shugaba Trump ta takaita shigowa Amurka daga wasu ƙasashen musulmai guda shida. Sessions ya ba da bayani a jiya Alhamis, inda yake cewa dokar shugaba Trump ba ta da matsala don tana cikin ikon da yake da shi a ɗaukan matakan da ya ga sun dace na kare ƙasa. Ya lashe takobin ɗaukaka ƙara kan wannan batu zuwa kotun kolin ƙasa. Sessions yana mayar da martani ne ga hukuncin da wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke zama a garin Richmond, jihar Virginia, ta yanke tun farko jiya Alhamis. A cikin wannan hukuncin, shiya ta hudu ta kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya ta ce wannan takardar umarni ta shugaba Trump tamkar haramtawa musulmi shiga Amurka ne. Alƙalan sun faɗa cikin wannan hukunci mai shafi 205 cewa idan aka nazarce ta sosai, wannan takardar umarnin shugaban ƙasa ba ta wuce abinda shugaban ya alkawari a lokacin yakin neman zaɓensa ba, kuma bayan zaɓensa, wato nuna bambanci ga musulmi. Sessions ya yi magana ne a kan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta Richmond a Virginia ta yi a hukuncin da aka yanke. Labaran duniya kenan, ku saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To, bari mu fara da batun ƙaryata jita-jitan da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi na cewa cutar Ebola ta sake dawowa a cikin ƙasar. Ga baban gidan Jibrin da ƙarin.
Gwamnatin tarayyar Najeriya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Legas sun musanta rahotannin da ake bazawa cewa an kawo gan wani da ya mutu sakamakon kamuwa da cutar Ebola daga ƙasar Congo, inda aka ajiye gawar tasa a babban filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke nan Legas. A taron manema labarai da kwamishinan lafiya na jihar Legas Mr. Jide Idris ya kira, ya bayyana rahotannin da cewa labari ne na ƙanzon kurege. To, ko wani sako gare shi ga al'ummar Najeriya da ma jihar Legas, ga dai Commissioner Jide Idris.
We are happy to inform Nigerians that the laboratory report showed that there is no evidence of Ebola infection or any other contagious infections in this human remains.
Yace ina mai matakar farin cikin shedawa ƴan Najeriya cewa binciken da jami'an mu suka gudanar akan wannan gawa ya nuna cewa ba ta dauke da cutar Ebola kamar da rahotannin farko ke nunawa, ko kuma nau'in wani cuta da zai iya kama bil adama. Saboda haka muna bada shawara ga ƴan Najeriya da su cigaba da gudanar da harkokin su na yau da kullum kamar da suka saba ba tare da nuna fargaba ba. Sai dai commissioner ya yi kira ga ƴan Najeriya da su cigaba da sa ido, haka kuma jami'an lafiya za su cigaba da gudanar da bincike a tushoshin jiragen sama da sauran tushoshi na shigowa Najeriya domin tabbatar da cewa wani da ke dauke da irin wannan cuta bai shigo cikin ƙasa Najeriya ba. To, ko wani mataki gwamnatin Najeriya ta dauka akan kamfanin jirgin sama da ya shigo da wannan gawa? Professor Isaac Adewale shi ne ministan lafiya a Najeriya.
There was a cause that was flown in by Kenya Airways into the country without due certification and clearance. Query has been issued to the airline and I can assure you appropriate sanctions will be issued.
Yace akwai wata gawa da kamfanin jiragen saman Kenya Airways ya shigo da ita ba tare da samun izini daga hukumar lafiyar Najeriya ba. Tuni dai muka gabatar da da kokanmu tare kuma da neman bayanai daga wannan kamfani na Kenya Airways domin gaya mana dalilin da yasa suka shigo da wannan gawa ba tare da samun izini ba, kuma muna tabbatarwa ƴan Najeriya cewa babu wani abu da zai faru, domin kuwa bincike ya nuna cewa wannan gawa ba ta dauke da wannan cuta ta Ebola.
First thing is to reassure Nigerians that we are on top of this matter.
Kimanin shekaru uku da suka gabata ne dai wani dan kasar Liberia ya shigo da cutar Ebola ta tashan filin jirgin saman kasa da kasa na Murtala Muhammad da ke nan Lagos, lamarin da ya haifar da mutuwar akalla mutane fiye da 5, kama daga jami'an lafiya da shi kanshi wanda ke dauke da wannan cuta ta Ebola a wancan lokaci, lamarin da kuma ya tada hankalin ƴan Najeriya da sauran kasashen duniya. Babin Jibrin Murai Amurka daga Lagos.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin amin summa amin ya Allah, amin amin summa amin ya Allah.
To a babban birnin tarayyar Najeriya ko tsohon shugaban kasan ne Goodluck Ebele Jonathan ke cewa kudin da ake baiwa yankin na Niger Delta bai ga abin da ake wa jama'ar yankin ba. Ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Duk da ci gaba da fafutukar da matasa da dattawan yankin Niger Delta ke yi na neman samun ikon mallake albarkatun mai da ake hakowa daga yankin su, bisa ga dukkan alamu jagoran siyasar yankin kuma tsohon shugaban kasa Dr. Goodluck Ebele Jonathan na da bambancin ra'ayi da jama'ar yankin da yake magana a wani taro da aka yi a nan Abuja. Dr. Goodluck Jonathan ya ce,
"A lot of funds have actually come into the Niger Delta area, but you don't see corresponding infrastructure development. And when you compare the 13% derivation that just started in 19
Ana tsokaci akan yankin Niger Delta, amma ba a ganin wani abin kirki na cigaba dangane da cigaban jihohin, musamman in aka yi la'akari da irin maɗudin kuɗi da suke samu na kashi 13 cikin 100 na kuɗin shigar man fetur na ƙasar nan. Za a ga cigaba da jihohin yankin ke samu bai kai na wanda hukumar ra'ayin yankin ke samarwa ba.
That we have to manage funds.
Amma nan take wani shehin malamin jami'a a jami'ar jihar Delta, Farfesa Godini Dara, ya kalubalanci tsohon shugaban kasar.
Position now is that for resource is no longer resource control but resource ownership 100%.
Matsayinmu yanzu shine ba ma kawai maganar mallakar albarkatun mai ba, amma mallakin albarkatunmu 100% muke so a halin yanzu. Duk man fetur da gas a jihar Rivers ga misali ya zamanto na gwamnati da jama'ar jihar Rivers ne.
The oil and gas in Rivers will belong to the government and people of Rivers State.
To koya dattawan Arewa ke ji da wannan kalamai, Alhaji Bello Arabi Sardanan Damaturu na ɗaya daga cikin dattawan yankin Arewacin Najeriya.
To ai kafin su zama haka din, ai mu Arewacin Najeriya da mu muka rike ƙasan gabaki ɗaya da dabbobinmu da ƙaronmu da gidan da muke nomawa a ƙasan nan da fatun da muke yi na dabbobin shanunmu, ai da shi aka je aka tona man da suke gadara da shi, suke cewa wai su suke da mai a ƙasan nan. Kuma idan aka bar su cewa su kaɗai su mallaki wannan mai, din ma ƙarya ne, babu inda za su je da shi. Ba za su iya rike kansu saboda wannan mai kadai, ba za su iya rike kansu ba. Saboda haka muna tabbatarwa ƙasar nan ta sani cewa Najeriya ƙasa ɗaya ce, kuma za ta ci gaba da zama ƙasa guda ɗaya. Babu wani dalilin da zai zo ya raba ƙasar nan guda biyu. Ko su yi wa ƙasar su aiki ko kar su ɗan su aiki, ai ko yaro ƙarami ya san cewa duk kuɗin da suke samu rabawa kawai suke a tsakanin su, babu wani abu da suke wa ƙasar. Saboda haka kuma yanzu ko da kuɗin man fetur ɗin da ba sai ma aka ba su, idan jiya ɗin ne za a koma a duk inda Arziki yake a ƙasar nan, ko a Arewacin Najeriya ko a Kudancin Najeriya, na Najeriya ne. Babu wani mutum guda ɗaya wanda zai ce shi ne ya mallaki wannan abu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allahu sarki mai rama roƙon ke yi, sarki da dai ka taimake ta.
Najeriya ba uwanmu, Najeriya
mai ba mu nono,
Najeriya
ba uwanmu,
Najeriya
mai ba mu nono.
To a can jamhuriyar Kamaruku, shugaban ƙasar ne ya baiwa iyalan waɗanda hadarin jirgin ƙasar nan ya rutsa da su kyautan sefa miliyan guda-guda bayan kotu ta bayyana kamfanin jirgin ƙasar da laifi. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
hukumar shari'a na kasar jamhuriyar Kamaru ne suka fara bin ba'asin shari'an da kungiyar lauyoyin kasar ta jamhuriyar Kamaru suka shigar akan babban dan kasuwar na kasar Faransa Bolloré na hatsarin jirgin kasa da ya faru ranar 25 ga watan Oktoba 2016 a garin Ezeka wanda ya lakume rayukan mutane sama da 300 yanzu dai an bawa kamfanin na Bolloré rashin gaskiya shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Biya shi ma ya mika wa iyalan waɗanda suka rasu da kuma waɗanda suka jikkata miliyar daya na sifar kudin jamhuriyar Kamaru da mai musu da nakirji bugu da kari kuma ungiyar yan kasuwan kayan masarufi kamas na kasar jamhuriyar Kamaru sun bude wani kasuwan baje kolin su na kayayyakin masarufi kasancewar ana gab da shiga watan azumin Ramadana anda suka yi wa musulman kasar na jamhuriyar Kamaru rangwamen kayayyakin masarufin wanda ake amfani da shi na yau da kullum kamar sukari shinkafa man girki da sauransu za a gudanar da kasuwan baje kolin ne a jihohi 10 na kasar jamhuriyar Kamaru anda za a yi kwanaki 5 ana gudanar da kasuwar shugaban kungiyar na kasa Alhaji Yusufu Obezik ya yi mana karin bayani na muhimmancin kasuwar baje kolin
mun hada saboda kasan mafi yawan azumi ya kawo kai kudin kayan azumi na karuwa kamar su sukari da mai da sauransu to akwai kompanya wanda muke da mu'amala sosai da su da muka yi yarjejeniya cewa in sun zo nan za su rage kudi wanda zai taimaka wa musulmai to shi sa muka hada wannan
kwanaki nawa za ku kwashe kuna wannan kasuwar
kwana 5 zuwa ranar Lahadi ba biya mutane su zo kawai duk abin da suke so za su samu kamar sukari mai da sauransu akwai duk kayan da musulmai za su yi amfani da shi lokacin azumi
Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
to a can jamhuriyar Nijar ko mata ƴan siyasa ne su gudanar da taron wayarwa junan su da kai ga kuma Sulaiman Mumuna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
a bayyane take ƴan siyasa a ƙasashen Afirka kan bi ta hanyar mata domin jan hankulan jama'a su amincewa manufofin da suka sa gaba wajen neman samun yardar talakawa su bada haɗin kan da zai taimaka a ci zabe sai dai wani bincike ya gano cewa gudunmuwar da mata ke bayarwa a Nijar kan zama tamkar wani turin motar siyasa saboda haka shugaban kungiyar Farm Action and Development Fund Nafisa Ide ta shirye wannan taro dan jan hankulan mata
su ne ke yi mobilisation su ne ke yi fête su ne ke sa kaya juste pour décorer mun ke trop c'est trop abun ya isa kana il faut que mata su san menene ya masayin su il faut que a san da mata suna nan ya kamata su doki poste de responsabilité voilà mun ba su notion de base da ya kamata su san menene masayin su kakanai suke yi su impose kansu cikin parti politique
taron wanda aka shafa kwanaki uku ana tantaunawa tsakanin matan jam'iyyu daban-daban daga kowane bangaren siyasar jamhuriyar Niger yayi tasiri akan mahalartansa inji malama Hafsatu Garba ta jam'iyyar PNPD a Kalkasa
ƴan uwanmu dake can ƙauye dake nan suna wahala a tai a saye su da ɗan envelope da wani ɗan sabili ko ɗan karokin sikir Allah shi kama mini in samu in gwada musu hanya na gaskiya yahi kullun ana nan ana kuwa bayan ƴan siyasa ana hudu shine koran banza kuwa ka banza
shugabar matan jam'iyyar Basira Reshen Yamai Madam Musa Zainabu Jibbo na ganin idan mata suka hada kai to kam dole ne mata su samu matsayi a kwamitin tafiyar da jam'iyyun siyasa kuma hakan zai tilasta a dama al'amuran mulki da su
mace ita ta san ciyon mace idan ɗan uwarki mace ta kai wani matsayi wallahi za ta waiwo ta talafa ma ƴan uwanta amma namiji ba a ce ba bai yi lalle harkokin shi kamar yau waya tuno da mata akwai matsala ina ga alama in ta kai ta yanzu mu zame sai matan mu darme musu tsatsu in dukan mu mata muka karkare mace ta aje ta kara muka bita wallahi za a bambanta dan duma da kabewa
Jahilcin da mata ke fama da shi dangane da batun ƴanci na daga cikin abubuwan da ke yi wa matan jamhuriyar Nijar tarnaƙi sai kuma wasu matsalolin da wata matashiyar ƴar siyasa Maryama Sani Ubandawaki tace ta gano
akwai rishin fahimta ita kankanta demokrasiya sannan kuma akwai rishin fahimta inci na mata nasu ma mata da yawa suna na a cikin Niger kan ma mu je mu ce a cikin kauye ko na a cikin birni da yawa ba san incin su ba kenan matasa mata ya kamata mu hidda harakar zancen kungiya kungiya ta party mu hito mu yi aiki da sunan mata duka saboda in muka yi ci gaban mu ne be importa da kungiyar da kake abu ne wanda za ya kawo ci gaba ga mu mata nan wurin da ɗan Nijar gaba daya.
Alƙalaman ƙididdiga sun bayyana cewa kashi 52 daga cikin 100 na al'ummar Nijar duk mata ne. Dalili kenan da ƙasar ta kafa dokar da ke kebewa wannan jinsi kashi 25 daga cikin 100 na mukamin shugabanci a kowane mataki a yayin zaɓuɓɓuka ko na ɗaya-ɗaya. To amma matan na ƙorafin cewa hukumomi ba sa mutunta wannan tsari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 10:11 na safe da minti 20 har da dakika 38. Ga kuma shirinmu na gaba.
A Amurka da nahiyar Afirka, al'ummomin da suka fito daga ita nahiyar Afirka suna fuskantar hawan matsalolin rashin lafiya da ke da nasaba da irin abincin da suke ci. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan hoɓɓasan da wata mata a asalin Najeriya amma haifaffiyar nan Amurka wacce ke zama a nan Washington DC ke yi na ganin ta sauya yadda 'yan asalin Afirka ke samun matsalar lafiya saboda irin abincin da suke ci. Sunana Mahmud Lalo, sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Ire-iren rashin lafiya da suka hada da ciwon siga ko diabetes a turance da kuma ciwon zuciya matsaloli ne da ke yawan addabar 'yan asalin Afirka da Amurkawa 'yan asalin Afirka kamar yadda bincike ya nuna. Amma wata mata 'yan Najeriya mai suna Tambura Rai Stevenson wacce ya haifaffiyar nan ce da ke zama a nan birnin Washington DC wacce kuma ƙwararriya ce a fannin ilimin sinadaran abinci da ke gina jiki. Ta ce makarin ire-iren waɗannan cututtuka a ɗakin dafa abinci yake wato a kitchen. Abin nufi idan mutane suka sauya irin abincin da suke ci, to an ɗauki hanyar samun ingantacciyar lafiya.
A nan ina kwaɗon ganyen kabeji ne a cikin wannan 'yar ƙwaryar, kun gane? Ina juya kwaɗon ne.
A shekarar da ta gabata ne Tambura ta ƙirƙiro wata ƙungiya wacce ba batun riba ta sa a gaba ba mai suna Wanda a turance. Ƙungiyar da ta ƙunshi mata zalla wacce kuma ta mai da hankali wajen bunƙasa ilimin mata a fannin dafa abinci mai ƙunshe da sinadaran gina jiki da ke cikin abinci da kuma batun komawa noma. Ƙungiyar ta Wanda wacce ke da rassa a nan Washington da Najeriya ta mai da hankali ne kan samar da al'umma ko matan da ke tafe a nan gaba waɗanda za su zama shugabanni a fannin mai da hankali kan abinci mai gina jiki.
Malamin makarantar da 'yata take zuwa baya mai da hankali wajen tattauna batutuwa da suka shafi abinci mai lafiya a ji. Hakan yasa na fara tunanin cewa mafita ga wannan shine a samu dimbin mata da za su mai da hankali wajen samar da lafiyayyar al'ummar da ke tafi. Kuma wannan tafiya daga mu ya kamata ta fara domin mu karɓa abin da ya kasance mallakar mu ne.
Baya ga haka, Tambura ta hango wani babban ƙalubale inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana buƙatar ɗaukar mataki a kan batun da ya shafi samar da abinci mai ɗauke da sinadaran gina jiki. Sannan Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta yi ƙiyasin cewa mutum miliyan 4 a Afirka za su rasa rayukansu nan da shekarar 2020, amma ba daga cututtukan da ake yaɗawa ba, wato kamar daga cututtuka irin su ciwon siga ko diabetes a turance da cutar bugun zuciya.
Without any intervention. Idan har ba a ɗauki wani mataki ba, za mu tsinci kanmu a irin halin da muka samu kanmu a lokacin ɓullar annobar cuta mai karya garkuwar jiki wato AIDS ko kuma sida da zazzabin cizon sauro wato malaria da kuma tarin TB.
Hakan yasa ta samar da wani gidan dafa abinci mai suna na Tipsol a nan Washington tare da haɗin gwiwar ƙawancen wasu ƙasashen Afirka.
I focus mainly on providing nutrition education, cooking demos.
Na kuma da hankali ne kan ilmantarwa game da batutuwan da suka shafi samar da abinci mai gina jiki, inda nakan koyar da dafa abinci da kuma gabatar da mukaloli a kasashen waje. Daga yin haka ne na fahimci cewa lalle akwai buƙatar a ƙara samun 'yan mata a duk faɗin duniya, musamman a nahiyar Afirka, da za su fahimci cewa wannan fannin koyar da ilimin samar da abinci mai ɗauke da sinadaran da ke gina jiki sana'a ce mai zaman kanta, ba wai kawai ya ta'allaka ne akan batun gina jiki ba.
Tambara takan yi tinkaho da nau'ukan abinci na sha da akan samu a Afirka, kamar ganyen barekata da ake zobo da shi, wanda kuma aka yi amanna cewa yana ƙara lafiyar zuciya.
Food is a powerful tool.
Abinci wani abu ne mai fuska biyu. Zai iya hallaka mu, zai kuma iya ƙara mana lafiya. Sannan abinci da mutum ke ci ka iya bayyana yanayin mutum.
Lura da cewa ba kasafe ake samun hotunan ƙananan yara a littattafan da ake wallafawa kan muhimmancin abinci mai gina jiki ba. Tambra ta samar da wani littafi mai taken Where is Wanda, wato ina wanda take. A littafin, wanda wata ƙaramar yarinya ce abin kwaikwayo ga sauran yara mata, wacce ke tunkarar matsalolin da suka shafi abinci da lafiya a cikin al'umma, tare da taimakon wata mata babba wacce ke harkar sayar da abinci.
Na lura cewa akwai buƙatar mu tallafawa yara mata ƙanana a cikin al'ummominmu kamar yadda wanda take a wannan littafi, domin su zama ƙwararru a fannin samar da abinci mai gina jiki. Wannan shine jigon littafin.
Ga dukkan alamu an fara samun irin wannan taimako da ake nema. Nikki Wood ta halarci wani taro tare da 'ya'yanta biyu wanda Tambara ta shirya.
Wannan wata hanya ce da zamu taimaka ma mata waɗanda ke aiki na ƙwarai, musamman wanda ke ƙoƙarin taimakawa ƴaƴanmu kan batutuwan da suka shafi yadda muke cin abinci da kuma lafiyarmu. Ina mai matuƙar farin ciki.
Fatan Tambura dai shine watan wata rana wannan fafutuka da take yi za ta taimakawa al'ummar da suka fito daga nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya wajen gane muhimmancin amfani da abinci mai ɗauke da sinadaran gina jiki, musamman ma irin abincin gargajiya da ake da su a nahiyar Afirka. To a nan shirin namu ne zai dasa aya. A madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla a gaida Mahmud Lalo, sai dai kuma dan gafarce mu domin ba za mu iya kawo muku sakonnin da ku masu sauraron ku ka aiko mana ba. Yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kana a takaice.
Tuga takaitattun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ta'addanci da Koriya ta Arewa su ne manyan batutuwan da ke ajandar taron kolin shugabannin kungiyar kasashe bakwai masu arziki ta duniya, wanda aka fara shi a yau Juma'a a Sicily, tsibiri mafi girma a yankin tekun Bahar Rum. Yayin da yake zaune a gefen Prime Minister Japan Shinzo Abe, shugaban na Amurka ya ce zaman tattaunawar zai mai da kai musamman akan matsalar Koriya ta Arewa. Duk da cewa ta'addanci zai kasance cikin muhimman batutuwan da shugabannin za su takala a yayin tattaunawar kwanaki biyun da za su yi a wannan tsibiri na ƙasar Italiya, shugaba Trump ya ce ci gaba da gwajin makaman nukiliya da masu linzami da Koriya ta Arewa ke yi babbar matsala ce da ta shafi duniya baki ɗaya. Za a warware ta nan gaba, ina tabbatar muku za a warware ta, in ji shugaban na Amurka. Jami'ai a Masar sun bayyana cewa a yau Juma'a wasu 'yan bindigar da suke rufe da fuskokinsu sun kai farmaki akan wata motar bus da ke ɗauke da kiristoci mabiya ɗariƙar Akbat ko kuma Copt a Turanci, waɗanda ke kan hanyar zuwa wata majami'a suka kashe aƙalla mutum 26 daga cikinsu. Ma'aikatar hukumar cikin harkokin cikin gida ta Masar ta ce mahara su kimanin 10 a cikin wasu motoci a korukura guda uku sun farma waɗannan motar bus da ke kan hanyar zuwa majami'ar St. Samuel a jihar Minya, wacce ke da nisan fiye da kilomita 200 ga Al-Qahira. Daga Al-Qahira, gwamnan jihar Minya Esam El-Badawi ya faɗa wa tashar talabijin ta ƙasar cewa maharan sun yi amfani da makamai masu sarrafa kansu, yayin da tashar ta nuna hotunan bus ɗin da tagogin ta sun farfashe. 'Yan sanda sun kewaye da kuma motar asibiti. Shugaba Donald Trump ya ce ya damu ƙwarai akan fitar da sirrin ga kafafen yaɗa labaran Amurka na binciken harin bom ɗin Manchester a Burtaniya, sannan kuma ya yi alƙawarin yin bincike a kai.
To madalla, da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai an jima ku ji mu da wani sabon shirin ciki. An jima kuma za mu kawo muku rahotannin da suka haɗa da wato batun azumi da kuma ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya game da cika shekaru biyu na mulkin wato jam'iyyar APC ko kuma gwamnatin tarayyar Najeriya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka min domin gabatar da shirin, sai Julie Creation da ta ba da umarni, da injiniyan mu John, ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa a cigaba da sauraron sashen Hausa, domin ku ga Usman nan da Safi Nasar Sada Sodangi za su gabatar da shirin yau da gobe. Ai sauraron